Kwara bane wata babbar kotun tarayya da ke zamanta a birnin Abuja ta bayyana cewa babban akanta jada na Najeriya da aka dakatar a bisa zargin almundanar naira biliyan 109 Ahmed Idris da wasu mutane uku suka fara yunkurin neman sassauci da ake cewa plea bargain a turanci a wajen EFCC don rage tsaurin hukuncin da kotu za ta iya zartarwa a kansu idan aka tabbatar da cewa sun aikata laifin babban lauyan waɗanda suka shigar da ƙara wato EFCC Rotimi Jacobs ne mukamin sa da ya ce Idris ya tuntuɓe shi ta hannun wani mutum ne daban domin ganawa kan hanyoyin da za a bi wajen cimma matsayin neman sassauci a matsayin mafita lamarin da ya fuskanci tsaiko sakamakon kin zuwa da lauyoyin bangaren akanta Idris suka yi bayan amincewa da haka a bisa doka da wakilin EFCC din shugaban hukumar EFCC Malam Abdulrashid Bawa ya yi ƙarin bayani akan wannan batu
to din plea bargain ita kan bin doka da criminal justice ya ba da wannan dama amma ba mu hukuma ke cewa a'a zo mu shiga plea bargain ba kai wanda aka yi ƙara kai ke ganin cewa to fa abubuwan da aka ke tuhuma ka da shi da abubuwan da aka gabatar da kotu to abubuwan da ba haka suke da gabar a ce a yi ƙara kila a baka hukuncin na shekara 14 duk cikin Allah kana so a taimaka ka zo kai pleading guilty da wuri-wuri don kila a baka shekara ɗaya ko biyu abinda ba su riga suka rubuta ba amma dai sun fara wayannan maganganun tare da lauyoyi to kamar yadda kika sani tajin da aka gabatar a kotu ba shi kaɗai ba ne akwai ainihin shi wanda yake cewa shi consultant ne akwai kuma ɗayan mutane doka ta bayar da cewa a yi amma mu muna da ƙa'idojin da dole sai an cika su sannan muke yarda da irin wannan abin da kai baki na ɗaya abin da ake tuhuman cewa ka doka ko ka samu a cikin almundanar dole ne sai mu ɗan shi wannan abin gabaki ɗaya idan kai ɗan kowan nayin ne ana tsammanin cewa misali ka karɓi dala 10 to sai mu a shi dala 10 idan kai jami'in gwamnati ne ana tuhuman cewa ka saki kuɗi miliyan ɗaya to sai mu a shi miliyan ɗin nan ɗaya sun ba ake maganar wani baki so ba wani abu ne in haka din ne sai mu yi mu wuce nan mu kuma ci gaba da sauran manyan abubuwan da muke bincike a kai.
A wani ɓangare kuma fitaccen lauya barista mai nasara kogo ya fayyace abin da dokar ƙasa ta ce a game da wannan lamarin.
Wannan magana da ta taso magana ce wadda take babba domin tsarin mulkin Najeriya in muka ɗauki sashe na 15 sakin sashe na 5 ya yi wajibci akan dole a yaƙi irin waɗannan halaye na yi ma ƙasa ƙafar angulu kuma sashe na 6 da sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya sun ba kotu hurumi mai girma wanda yake za a iya ƙoƙari a tabbatar da adalci a matakai-matakai na kotu. Kotu suna da hurumi su duba wannan bukata idan sun duba wannan bukata kuma suna da yanci da za su iya cewa sun amince a yi wannan sassautawa ta sulhu idan muka lura da tsarin da ake na yaki da cin hanci da rashawa a shekaru da yawa ana yin shari'a a kotu daga ƙarshe a ce babu ƙwararren hujjoji da za a zarge su ko kuma an ce ma a je a ɗaure su gidan kaso gwamnati ce amfani da hurumin ta ce kawai mata ya fi musu sun ci banza sun tafi banza to maimakon a yi haka ina ganin ai yana da kyau in sun miƙa wuya a kwakulo duk kuɗaɗen da suka wawura ɗin amma dole su abaitu malin gwamnati domin amfanin talakawa idan an yi wannan ai ƙoƙarin kuma fito mana da sunayensu kowa ya san su wane ne da kuɗin kuma a tabbata wasu ɓeraye kuma daga baya ba su sace ba idan an mayar da su.
Ko yaya 'yan ƙasa ke ganin dacewar a yi wa wanda ake zargi da irin wannan babban laifi sassauci.
Sunana Comrade Isa Tijjani MNI tsohon mataimakin shugaba na ƙungiyar ƙwadago na ƙasa baki ɗaya. Na ji bayanin da ake yi game da wanda aka dakatar a counter general na federation wai take yanke har an kai ga plea bargain wato neman a sasanta ya biya wasu kuɗi a sake shi wannan renin wayo da yawa yake ba amma kai ga ma bincikar abun ba ni abin da nake gani game da wannan magana zan iya rantsuwa cewa Ahmed Idris bai tabba wannan kasassabar shi kadai ba akwai wayansu manyan mutane wayanda suke bayan sa wanda ana ganin kila in an je garin binciken za a je a ballo wani abin da ba a san da su a ciki ba.
A ranar Laraba ta daga wata Agustan da muke ciki ne babbar kotun tarayya da ke Abuja ta dage zaman sauraron Sharar Ahmed Idris da sauran waɗanda ake tuhuma zuwa ranar 4 ga watan Oktoban shekarar nan don ci gaba da sauraro. Nima Abdulrauf Muryi Amurka daga Abuja, Najeriya.